danka ki takalala ce ai hakuri masana kallan nake karbar madadi fadi
kai kadami kai
ana ka fada ana madina tili ilimi ka ju fargi daira masana
Allah.
mubarak.